babban hafsin sojojin ƙasa na Najeriya Lieutenant General Yusuf Tukubu da ta yi ya kaddamar da sharan gona da sharan cikin garin Gudun Bali yayin ƙungiyar Boko Haram suka kaga gida ciki a baya, wanda daga bisani rundunar sojojin Najeriya sai sace kwatowa, wanda hakan zai baiwa al'umman Gudun Balin damar ci gaba da gudanar da harkokinsu. Babban hafsin ya ce ya kaddamar da wannan sharan gona da kuma sharan cikin garin Gudun Balin ne don tabbatarwa mutanen garin cewa su riga da sun ci karfin yayin kungiyar Boko Haram a wannan yanki, kuma rundunar nasu za su ci gaba da basu kariya. Ya ce tun a ranar 18 ga watan Nuwamban 2015 ne dai rundunar nasu ta sake kwato wannan gari bayan gumurzu da aka yi da yayin kungiyar Boko Haram din har na kwanaki hudu, wanda ya ce duk da cewa an dan samu asarar rayuka a wannan gari daga bangaren jami'an sojan nasu sakamakon wani hari da yayin kungiyar Boko Haram din suka kai kan wasu tankunan mai da ya fashe matataran jami'an sojan, wanda hakan ya sanadiyar halaka wasu jami'an su da dama. Amma ce duk da hakan sun cimma nasara da yanzu sun sake kwato wannan gari.
Historical town that is well known for its economic activities and indeed for its peace and tranquility over the years, not until when these criminals came in the form of Boko Haram to displace them from their ancestral homes.
Yace wannan sanannen gari ne da aka san shi da harkokin kasuwanci da zaman lafiya a shekaru da dama da suka gabata, kafin daga baya waɗannan yan ta'adda da ake kira Boko Haram su zo su tarwatsa wannan gari. General Buratai yace ina mai matuƙar farin cikin kasancewa a nan a yau don kaddamar da shara da zame cikin bikin rundunar sojojin Najeriya na shekarar 2018, duk da cewa yanzu haka ana gudanar da irin wannan ayyuka na shara a dukkanin barikokinmu.
And we chose this place as a symbolic gesture to further consolidate on our successes in the Northeast operation against the Boko Haram insurgents.
Ya ce mun zaɓi wannan wurin ne a matsayin gwaji saboda mu ci gaba da ƙaimi wajen yaƙi da yayan ƙungiyar Boko Haram a shirin arewa maso gabacin Najeriya. Ya ce zaɓen wannan wuri don ƙaddamar da wannan shiri mun yi shi ne saboda muhimmancin yadda ake gudanar da harkokin kasuwanci a wannan yanki na Gudun Bali.
Gudun Bali was one of the strongholds of the dreaded Boko Haram sect, which was illegally occupied by them. Our gallant troops fought a fierce battle to regain this town.
Ya ce garin Gudun Bali na ɗaya daga cikin garuruwan da yayan ƙungiyar Boko Haram suka kai ƙarfin gaske a baya, wanda kuma mutanen mu suka yi yaƙi da gaske inda har suka sace kwato wannan gari.
We all know that Gudun Bali is a very important town because of its proximity to Baga, a major commercial town with vital economic importance to the people of Borno State and indeed to the Lake Chad region.
Mun sani cewa garin Gudun Bali yana da muhimmanci da gaske saboda kusanci da yake da shi da garin Baga, garin da yake da muhimmanci sosai wajen harkokin kasuwanci ga al'umman jihar Borno da yankin Tafkin Chadi da ma kasar baki daya.
We are indeed glad today that those displaced from their homes have been able to return to resume their normal life. Some people who fled their homes for over 7 years have been able to return.
Yace muna masu farin ciki a yau na ganin cewa waɗanda yayan kungiyar Boko Haram suka tarwatsa su suka bar garuruwansu yayin sun dawo cikin garuruwansu, kuma suna ci gaba da gudanar da rayuwarsu kamar yadda yake a baya. Wasu da dama ma sun bar garuruwansu fiye da shekaru 7 da suka gabata, amma yanzu haka ga mu nan tare da su kuma za mu gudanar da wannan bukukuwa tare don mu share masu wannan gari yadda ɗan adam zai iya zama ciki. Wannan biki ne na tuna da sojojin Najeriya da aka yi wa lakabi da Army Remembrance Day na cika shekara 155 kenan, wanda kuma yanzu hakan ake ci gaba da gudanar da irin waɗannan bukukuwa a jihar Borno. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.